Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda a Salamene daren jiya ne zuwa kimanin karfe 2 na dare agogon Niger Nigeria, yar jamhuriyar Niger din nan a Minata Seni mai gaugawar gudun nan da ke rike da kamben tseren mita 200 na nahiyar Afrika, da ma ta biyu a nahiyar Afrika a tseren mita 100 ta yi wa takwarorinta na duniya a turmi na neman shiga tseren kusa da na karshe na mita 200 na duniya shashau a Ejan a kasar Amurka. A yau din ma a irin wannan lokaci ne ita Aminata Seni za ta kokarin kai ga tseren na duniya na karshe na mita 200. A halarta ta a tseren mita 100 ta tsaya a tseren kusa da na karshe, yayin da mai horar da ita ya ce wannan layin na mita 100 sabo ne a gare ta, duk da yake a nan gaba za ta yi wa masu wannan gudun mata na tseren mita 100 a duniya fintin kawo. Amma a cewar kocin nata a wannan ajin na mita 200 akwai zaton ta yi shamata a waɗannan wasanni na tsere na duniya. Dudai a jamhuriyar ta Niger, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ce ta AS Adwan ta custom ta lashe kofin ƙwallon ƙafa na ƙasar na wannan shekara ta 2022 a Stade General Sede Kunce na Wambirin Yamai, gaban shugaban ƙasar ta jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum da mataimakin shugaban majalisar rokoki ta ƙasa da mambobin gwamnatin ƙasar da ɗan kallo sama 27,000 gaban Youth Sportive de la Gendarmerie Nationale. Ƙungiyoyin biyu sun share mintoci 90 suna kaiwa juna hari, inda a minti na 40 ne mai lamba 34 Bubakar Sumane Hainekoi mai lakanin suna Deko na ƙungiyar ESGN ya kai ƙwallo raga, amma a mintuna na 73 ne AS Duanta custom ta samu gun daga kai sai mai tsaron gida da Isa Musi Isa da ke buga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar Niger Mena National ya ci. Alƙalin wasannin ƙwallon ƙafa da ke ƙarƙashin hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA Muhammad Ali ne ya jagoranci wannan wasar. Haka aka ci gaba har mintuna na 90, daga nan sai bugun daga kai sai mai tsaron gida, inda AS Duanta custom ta yi nasara da ci 4-3 gaban Union Sportive de la Gendarmerie Nationale, inda ta lashe kofi da shugaban ƙasar Niger da kansa ya miƙa musu da tsabar kuɗi 0.20, yayin da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta samu 5.00,000. A wasannin kofin nahiyar Afrika na ƙwallon ƙafa na mata kuwa, ƙasar Morocco mai masarkin baki ce ta gwabci cewa ƙasar Najeriya da ke riƙe da wannan kamben da ci 4-3 a bugun daga kai sai mai tsaron gida a jiya, bayan ƙungiyoyin biyu sun share mintoci 120 suna bugawa kuma aka tsaya 1-1. 'Yan Najeriya sun kammala wasar su 9 ne daga cikin 11 da suka soma karawar, wannan ko bayan jan kati guda biyu da aka ba Hadimatu Ayinde mai bugawa tsakiya wa club din FK Minsk a ƙasa Belarus da aka kura saboda mugunyar wasa minti na 48. Sai Rashidat Aji Bade mai cin ƙwallaye ta Atletico de Madrid da aka kura a minti na 71 da soma buga wasar. So dai Super Falcons din na Nigeria sun fice a wannan wasar a kusa da na ƙarshe, alhaliku har so uku biyu da juna suna lashe wannan kofi a can baya na nahiyar Afrika na ƙwallon ƙafa na mata. Ƙasar Afrika ta Kudu ce za ta kara da Morocco ne masarkin baki a ranar 23 ga watan nan da muke ciki na Yuli shekara ta 2022 ne za a yi karin ƙarshe tsakanin ƙungiyoyin guda biyu, Morocco da Afrika ta Kudu. Gabanin haka ƙasar Zambia da ta sha kashi 1 da ranzu a hannun Afrika ta Kudu a wasan kusa na ƙarshe za ta kara da Najeriya domin neman matsayi na hudu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.